Kagama chachare kyao
ma
pense jana ya mazuna nikai zo amigi na serla shintaka ina fito cibiran gaji begi na sauka ciya hankalina in tuna bankanna da dakara suran Allah ya zauna ni kai zauna ne gina shi kuma farko karshen shi nan zuwa takawa sai ka fata na sai da kai maulana